Ashirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa a al'ummarsu. A wannan mako, dandali ya yi babban kamu domin kuwa Alewa ce irin ta da. Mun samu bakuncin Mrs. Muji Makianjola, ta ce yar jarida da ta yi aiki a wancan lokaci. Za ta kuma ba mu labari irin gwagwarmayar da aka fuskanta a yayin da ake aiki a gidan talabijin na NTA. Ga yadda hiyarmu ta kasance da ita.
Tun rayuwana na son aikin rubuce, aikin karatu a makaranta, na fi son history da su literature, kuma a lokacin akwai kullum nake inagin jarida an bani koma ba abinci zai ni karanta, kuma novels, books, haka karatu dai haka kullum
na so. Mai kin yi gadan aikin jarida ne ko ka?
Me?
Kin yi gadan aikin jarida ne ko ko kawai karanta?
Kawai karantu nan dai. Na gani su ma fi na sun taimake ni. Kana birthday ne, kana wani abu ne, baba na zai baka littafi wanda zaka karanta. Kuma ka karanta kuma zai zo kuma ita tambayoyi iri-iri.
Kasancewar ke mace kuma ya ce ta yi aikin jarida, idan aka ji Muji an san za ta kawo labari da ya bambanta da reporters, ya aka yi kika ciri wannan suna?
To, ni dai a rayuwa na komai da nake yi, ina sa duk zuciya na, in sa duk abin da Allah ya bani, in sa, because a cikin mu masu aikin jarida kullum ana ce su maza, aikin maza ne ba aikin mata bane. To, kuma da ni zan tashi a gurin aiki nan, na san dai duk abin da su mazan suke yi ina so ni fisu ne nawa. To, abin da ya sa kenan ko wani bit nake na san da shine. Thank you. Shi nake yi na sa kaina ni research, san kuma abin da mutane suke so su ji. Ba wai ƙarya ba, gaskiyan zagaya musu. Kuma da ni fara ina ta labari akan lafiya, ya zama min dole kan ne ƙarya, kan ne sa wani zuma.
Kina fadar labari a yanda
yake. A yanda yake da zai taimake mutane. Particularly matanmu da yaranmu, a san yadda haka ne ya kamata mu nema lafiya da lafiyan jiki.
A harka ta jarida, wani rahoto ne kika yi da idan kika kalli rahoton zaki ce kai na ji daɗi da ne wannan rahoto a zamanin da kike?
Wai akwai da yawa da yawa. Akwai wani lokaci a Abuja su matanmu sun sha wahala akan kerosene, ko an je an sa kerosene an sa wani abu ne in suka ba no in suna girki haka o za su fara girki, sai kiga an sa wuta
sai ya
tashi musu jike. Wannan rahoto kullum in na gani in na tuna yadda Allah ya tabake ni, gwamnati ya zo, su matan ma waɗansu a cikinsu sun rasu, waɗansu kuma suna da irin cuta da yako ne da government da ba za su iya su biya kudin asibiti ba. To, da na sa wannan report, mutane suka zo suka tabake su. Akwai wani kuma da yawa kam a lokacin da aka yi bomb a UN house, su da ba su rasu ba suna neman jini. Da na kira da na yi rahoton nan, na yi mutane ko ina
rahoton ya yi tasiri.
So, akwai wannan kuma iri-iri da
to a cikin aiki na jarida, wani kin taɓa tsantan kanki a wataƙila za ki rahoto aka kawo miki hari ko aka tsorata ki har kika ji tsoro?
Ni kan bani tsoron kowa sai Allah.
Amma
dai haka, akwai wani rahoto da na yi, ina ji sun mutanen Chinese sun kawo wani maganin cuta ma yara, na yi wannan report a Lagos. Na san an zo an same ni cewar za a bani kuɗi. kan ne sa report din, amma ni ba ruwana da wannan because it has to do with life. So sai na sa report, sai na gani ana ta bina, ana ta mun waya ce za ka kashe ni da mai da mai da mai. To amma after a while ya ta
amma kai dan yin jin furkici lokacin
da naje ai ba da bacci sosai
sai ka saki mutu.
To mutuwa dai dole amma
aha,
so kuma in ba wai kina da rai ba za ki iya ki kara sa da aikin da kike yi. So wannan dai kuma akwai wadansu da bazan iya
tunawa
ba.
To kin ce ba kya tsoro, ya aka yi kika lakanci rashin tsoron nan tunda kin ga a nan Najeriya yawanci mata akan dan tauye su.
Ni dai ina zan ma Allah godiya irin zuciya da ya bani, kuma bayan haka iyayena sun taimaka, babana da uwana, Allah dai ba su they're both done rahama. Amma a gaskiya su suka sa bani tsoro,
sun baki goyen baya,
ba su bani goyen baya. To da na fara aikin kuma da nayi aure ga mai gida na kuma shi ma ya bani goyen baya. An kuma mutane suka gani yadda za su zo za mu ji sannu aikin nan da kike yi Allah ya bada lada meme duk abin da yasa kenan nan abin ya zama min a way of life.
Idan aka ce mu ji makin jalla kuma gashi tana Hausa ai na aka haife ta ina tashi
to an gaskin ni I want just kuma na yi makaranta a Kano, na yi primary school. Na yi primary school a Kano, na yi kuma na gama primary school a Zaria. Sannan kuma secondary school na je Kaduna, na yi secondary school. Na dawo kuma na zo BUK to do a diploma. To, kullum kuma na Kano.
Me nisan zangon karatu?
Me?
Nisan zangon karatu.
I have a degree from an American university. Amma first karatu a university, any university environment was at BUK. Kuma I have a postgraduate diploma and I'm trying to do a master's but aiki
ya man ga wata tambaya kafin in manta. Kin yi suna a aiki na jarida, shin ya jarida zai tantance aikinsa da kuma mu'amala da 'yan siyasa tunda akwai lokuta da aka ga kin yi jiki da mai ɗakin shugaban ƙasa zamanin Jonathan, ya kika tantance wannan, kika kare sunanki daga gurɓacewa kar a ce wannan kin san idan ɗan jarida ya magana authority ne, ya kika kare kanki.
To abin da nayi duk lokacin da Allah ya sa muna tare da su, I never for one day lost my sense of professionalism. Kuma I'm not ni ba politician bane, kullum nike giya musu ni ba politician bane, ni journalist ne. Amma tunda Allah ya sa aka sa ni wannan aiki, na yi yadda ya kamata with the ethics in place and ensuring that ba ni son uniform, ba za ka je ni ko ki je ni ina ce PDP ba ruwana, aiki na zo na yi.
Amma hakan bai ki dan samu kalubale daga wajen al'umma na gan a ga cewa an yi wani bata koma PDP ba?
To a wani lokaci su waɗansu parties sun su ce to moji muna so ki taimaka ma mamu a wannan report but anti PDP, sai na gaya musu na cewa a journalist is a friend to all politicians. What my political party is AJIP, any government in power, and all other things that are happening around us. So I don't think it's right. I have to say this in English. I don't think it's right for anybody to stereotype a journalist to a particular political party. I don't own a media house. So anywhere my media boss decides to send me, that's where I'll go and I'll try to excel. So that's what happened. There's a baggage actually, because if you have a friend there, it's assumed that because your friend is there. But I have friends in every political party.
shawara ce zaki ba injiniya zaki daure kiman a Hausa shin ya dan jarida zai fitar da kansa daga karkata ga wata jam'iyya
abinda zan ga ma masu jarida shine ko wani aiki ko wani coverage zaki je ko zaka je kar ka zo ka sa rahoto ka rubuta abinda bai faru ba bayan haka ba kuma ka zo kana
sa zuciya ko gaha
kana sa zuciya kana sa zuma abinda bai faru ka ce ya faru ba ruwanka aiki ne ka je kai ka gama aikin ka ka bari domin yau kana nan a wannan beat gobe editor might say ka je wani canza maka beat dan haka gaskiya da bincike shine aikin mu mu je mu yi Allah ya taimaka
dandali na gode
to madalla da fatan waɗanda aka yi don su za su amfana da abin da aka ji Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.